Daruruwan 'yan gudun hijirar da hare-haren Boko Haram ya shafa ne masu goya da wannan bore da kuma zanga-zangar lumana a Yola Fadar Jihar Adamawa kan batun kudaden aiki da Bankin Duniya wato World Bank da kuma haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya suka bada a ƙarƙashin shirin tallafawa da kuma samar da ayyukan yi ga matasa na Youth Employment and Social Support Operation wato YESO. Gudayen gudun hijirar da suka fantsama zuwa bankin FCMB da ke da hakkin raba kudaden sun nuna ɓacin ransu ne da rijiya ta bada ruwa, amma gugana ne mahanawa inda har wasu sun so mu samun kudade, to amma kwatsam sai bankin ya tsaye da bada waɗannan kudade.
Sun ce mana akan cewa za su yi rijistarin ID gaba ɗaya su ba su kudi wanda za su taimaki kansu da shi, kamar ba su taimaka da kudin ba. So akan kwana 30 akan kowane kwana 30 dubu 30 sai su ba mu. To an zo an waye gari tun April ka ba mu dubu 30 da fara ba mu ba. Sai ran Friday muka ji wasu sun samu naira miliyan 1,200 a kiwai suna shiryawa. Sai muka zo da muka zo ko sun ce kan cewa wai mistake ne suka samu. Sun ce mana kan cewa maganar kudi ba babu. Ba san da maganar kudi ba.
Kun ma ke so a yi?
A to muna so a ba mu hakki. A ba mu hakki mu kawai. A ba mu hakki mu kawai kamar na so.
Sun samu kune ba ku samu ba?
Eh, mun samu ba.
Haja ke kin samu naki?
Ban samu ba.
Me suka ce miki?
Ba su ce mana komai sun ce ba su san labarin kan wannan kudin ba. Mun ce kuma ya aka yan wani kuma suka samu sai mun ce kuma muna so mu samu.
An ce wasu sun samu kamar nawa wasu suka samu?
Wasu sun samu 800, wasu 400, wasu miliyan
100. Yara 400
ko? A 400. Wasu sun samu, wasu sun samu 800. Wasu kuma sun samu miliyan 100. To kudin kuma ba mu samu ba muna so mu samu. Kuma su ba mu namu.
Amma an ce a 30,000 ne kuma dama?
Dama fari da suka ba mu a 30,000 ne. Muna jiya tun April suka ba mu.
Gani yadda wannan lamari ke neman kasancewa ya sa tsohon jami'in kula da shirin na Yesu a jihar Adamawa Abdulhamid Muhammad Jika garzayawa zuwa bankin, to a mako da girma ya sha hannun fusatattun 'yan gudun hijiran.
Matsalan ba daga Yesu ba ne, kuma wannan abun ba a nan ne kawai ba. Abu ne yana guduwa a state guda uku inda FCMB suke biya as payment service providers. Akwai Kwara, akwai Niger da kuma Adamawa wanda FCMB suke biyan wannan 'yan gudun hijira. Ainihin kudin 'yan gudun hijira biya guda hudu za a yi musu. Na farko abu ne ke cewa basic. Wannan basic din nan shine za a ba su kowa 30,000 a ji a same ka a baka kowa ya zai karba. Second tranche ana ce mishi relocation fee. Wannan relocation fee din nan ba kowa da kowa bane, sai wanda ya yarda zai koma zai bar inda yake. In kana cikin Kano ko ka zama cikin anguwanni inda ka san akwai wani guri da yake da at least me za a ce dan zaman lafiya kai ka koma wajen, shine za a baka second payment 20,000 naira kamar askari mota kenan. Na uku akwai abu da ake cewa resettlement fee, wanda idan an tabbata ka koma din za a same ka baka 100,000, ka koma ka samu wurin zama za a baka 100,000. Na uku na ƙarshe din shine ake cewa livelihood na wanda ko kuma sustainability, wannan shine za a cire 20,000 a baka. Ainihin shine wannan ƙa'idance yadda World Bank ta tsara za a biya kowa da kowa. To amma along the line tashi daga shekarun jiya wannan bankin FCMB suka samu matsala. Matsalar da kuka samu kuma daga abu da suka samu a department nasu na IT department din system din sai samu matsala da ya tashi sai na trading account na mutane anyhow, wani miliyan 1, wani 700,000, delete wannan mutum ya samu shi ma 400,000. So mutane cost ko kuma koi an je ana ta withdraw kuɗi.
To sai dai duka ƙoƙarin ji daga bakin sabon shugaban shirin na Yesu a jihar Adamawa Mr. Kwaji Kwabe abin ko ya ci tura ko da ke wata majiya cewa mata ya sulale wanda kawo yanzu kuma tuni aka tsaye da bada waɗannan kuɗaɗen. Ibrahima Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.